kan batu ta kaddamar da ake kan fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filinsa da sunan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo filin da ke unguwar Bahar Kwatar da ke Gombe. Makonni biyu da suka gabata mun saurari korafin da Alhaji Adamu Muhammad ya yi wa wannan fili, inda a wannan makon muka garzaya ofishin kwamishinan kasa da safiyo na jihar Gombe Alhaji Shehu Jirgi domin jin ko a dokar kasa Gombe yana da hurumin kwashe fili daga hannun wani ya baiwa wani, sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda wannan tattaunawa ta kasance. Sunana Sarkin Hadi.
Wani irin yanayi ne yake sa misali a ce an kai ko gwamna ya kai karar mutum, misali abin da ya shafi ko filaye a ce a mutum talaka a ce an shiga kotu da shi cewa gwamna ne kai karar sa.
To ka san tsarin doka na kasar nan ya ba wa gwamna karfi a kan fili. Karfi inda sun za a turance sun ce an yi vesting ownership na land na jihohi wa gwamna. In aka ce gwamna ba wai personally ba kujeran gwamna. Duk wanda yake kai yana da wannan power din, yana da wannan karfi din. To in wani yana ganin kancewa ba a masa daidai akan harkar fili ba, to dole in zai kai kara zai kai karan gwamna ana joining case din. Kamar da kuma mu a ce minister of land na sabi ya tayi wani abu da kake gani ta saba ka'ida, to in aka zo za a kai kara akan yi joining da gwamna a ce da ministry din. Sabila duk wani technical citizen lawyoyi kada ya kasance wani bangare dai ba a shigo da shi cikin shari'a din ba. But in aka kai kara ba gwamna ne personal ake kara, ita kujeran gwamnan ake kai karanta sabila da powers din na kujeran gwamna din.
To shi kuma wani talaka mai suna Adamu Muhammad da ke unguwar Jika da Fari a Gombe wanda ya ce gwamna an yi amfani da sunan gwamna an kai kararsa aka cinye masa fili a unguwar Buhari Kwatar da ke nan Gombe. Shi kuma me za ku ce ya faru ya jawo wannan lamarin har aka sa sunan gwamna a ciki?
Eh, shi kamar inda wannan mutum yake magana din ana kiransa GDP2. GDP2 kuma an dade tuni gwamna ta dade da daukan wannan wuri wanda kamar yadda na gaya maka doka ta riga ta ba gwamnati karfi akan fili. Kuma ko yau aka baka fili za a ce maka na zuwa wani lokaci ne. Kuma a turance ana iya daukan karban fili yau ko gidanka ne da dalili na irin overriding public interest. Interest din da yake na al'umma ne ba na ko wani individual ba. A bisa wannan muhimmin dalili gwamnati tana da dama ta karbi fili. Shi wannan wanda yake magana kuma ina gani akwai rashin, akwai karancin sanin yadda dokoki suke. In aka ce an kai gwamna ko kara kamar yadda magana a baya ba ana nufin gwamna personally ba ne akai, ita kujeran gwamna sabila da karfi da doka ya bata akan fili ita ake kaiwa kara. So shi inda yake magana ɗaya na kiransa GDP2 kuma ina jin tun lokacin gwamnonin sojoji da muka yi yana ɗaya daga cikin sabbin layout na farko wanda aka yi a Gombe wanda mutane su bida da rashin sanin yadda dokoki suke. In gwamna ta zo ta karfi zai ta yi layout akan biya mutane haƙƙi masu haƙƙi kuma sai ta yi wannan layout ɗin. To wani lokacin mutane suka ji karɓan kuɗin diya ko kuma sukan karɓan kuɗin diya ɗin sai su dawo su ce daga baya su ci gaba da amfani da wurin yau san cewa kuma doka ya riga da ya hana su wuri a yadda tsarin dokoki suke. To sai ga mutum ya tsaya ya yi ke ƙasa-ƙasa akan filinsa kuma ba ya da haƙƙi a wurin kuma shi akan bai sani ba ne.
Amma shi ya ce wani mai sarautar gargajiya ne ya sayar masa wannan filin wajen bayan shekara 9 da sayan filin, sannan kawai ya zo ya ga ana gini a wajen daga baya aka ce gwamna ne ya kwace masa fili.
Eh, mai sarautar gargajiya ai baya da iko ba da fili ko doka ba ta ba mai sarautar gargajiya fili ba ko fili a fadar jiha. Wanda mu nan muna da executive order na designating Gombe metropolis as urban center with 15 km radius, kuma cikin wannan 15 km radius ba wanda yake da iko ya ba da fili sai gwamnatin jihar Gombe ita take da iko ba da fili. Kaga wannan radius din ba wanda yake da iko ba da wannan sai gwamnati. A ce kuma wani ba saraki ya zo ya baka fili a wurin kuma ina gani kamar da sarakun rashin sani yadda dokoki suke.
Ya za a waro wannan mutumin kai ya fahimci wannan mataki da aka ɗauka tunda ai wani mutum ne aka sayarwa filin daban shi a matsayinsa na ɗan ƙasa ba shi da ikon tunda yana son filin a mallaka masa filinsa in ya nema.
eh to kamar da na ga maka an riga layout a wurin layout kuma taswira ce wanda take killace wuri ta nuna cewa wannan wuri an dauke shi kuma ya zama ko filin gida ko filin masana'antu ko fili na makaranta to inda yake magana din akwai ministries a wurin don kusan ina fahimci wurin da kake magana din wajen kusan wajen minister of education ne to kaga minister of education is an government institution ne government for certain government institution ne so kuma surrounding areas in your residential building ne gidaje ne na mutane wanda gwamnati ta basu ko ta basu takarda yau ko kotu aka je in aka ce wannan layout ne abinda ake magana shi ne magana takarda magana certificate wanda gwamnati ta ba ta karbi ne ma'ana magana wannan takarda da wani masarake bayar ba ne
wato ma'ana wajen yana nan kusa da kwari ne daga bayan Buhari estate kuma ya ce ba wani magana layout da aka iya bincika
eh to ba abinda shi ya gaya maka ba abinda gwamnati ta yi a wurin wanda kuma takardu sun nuna haka shi zai la'asari da shi duk mai fili ya zai ce baka shi ba haka bane sabila da shi ma kansa yana son abin da zai tabbata masa da cewa wuri na shi ne kuma shi fili yana da matsala sosai duk duniya ma kusan shi ya jawo su ya guguka
alai shi wato zai karshe wanne za ka faɗa wa shi wannan mutum misali inda zai zo ya tinkare ka a ma'aikatarka da takardunsa da abubuwa da suka faru me za ka faɗa masa
sai inda yana da takardu wanda ya dace wanda kuma gwamnati ta bashi kuma shi da bai fili sai mallakar masu ba dogon surutu amma na tunda yanzu abu yana kotu kamar yadda aka faɗa ya sha gaban ministry na sai abin da kotu ta aiwatar hukuncin da kotu ta aiwatar shi ne za a amfani da shi don shi ya fi ƙarfin decision na ministry ne na
me za ka ce wannan shiri na ciki da gaskiya da ke ƙoƙarin fafutukar ƙwatawa waɗanda aka zalunta haƙoƙinsu a faɗin Najeriya da sauran ƙasashen Afirka waɗanda suke sauraron wannan shirin
eh gaskiya sai mu ci Allah sa alkhairi sabila da murya ce ta talaka murya ce ta wanda bai da ƙarfi wanda in ka ce za ka yi magana a yadda kafofi masu labarai suke sai ka kashe kuɗi amma na ci da gaskiya ina gani a yadda suke ayyukansu ba sa karɓar fisi kuma wajen kowaye kuma wannan shi ne ci gaba wanda duk bare magana ba a ba shi dama ya magana ba don kuma domin haƙƙinsa ya tabbata a bi masa kado so wannan shiri ina muku fatar alkhairi
Rashi Sudurbi a kwamishinan ma'aikatar filaye na jihar Gombe mun gode kwarai da gaske
to mun gode
to masu raro kun dai ji abinda kwamishinan kasa da safiyo na jihar Bauchi Alhaji Shehu Durbi ya ce kan wannan batu sai a biyo mako mai zuwa inda za mu ci gaba da bijiyar wannan batun yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya ni sarki Hashim Gumar ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai ne za mu sake ta muku wani sabon shirin mu kasance lafiya